Trouble Master
Abdul Dino Galam Badaya Hajiya Nur Ikon Allah Galam Badaya Al Haji Nasir Wang Allah
Galam Badaya Hajiya Nur Ikon Allah Galam Badaya Al Haji Nasir Wang Allah
Bismillah Alhamdulillah Rahimah Taikyum Dola Mugudinillah
Bismillah Alhamdulillah Rahimah Taikyum Dola Mugudinillah
Allah Daman Zanka Habibanka Masuyinka Allah Kasa Albarka Hachikyumwan Nantariya
Sidi Masha Allah Allah Ya Qubullah
Dariya me maka so na gaskiya na sir kai godiya ga mai san ka duniya loce lamba daya ta matan duniya kyan hali da tarbiya tarbo ko da islamiya in ka ji kishin ruwa za ta ce maka ga ruwa nurki ko da damuwa makwarar kyau da kwalliya lurga hankali Naswa tarbiya daya Nur mai ladabi Mai kyawun hali daya Nur mai hankali Kinda ce da adali Alhaji Nasir naki ne Har abada babu rabuwa
Ga lamba daya Haji ya Nur ikon Allah Ga lamba daya Alhaji Nasir ba
Yana zancen ki ko da yaushe yana batun ki ko da yaushe nur kunnan ki kitoshe yan gulma duka ki rushe a yanzu kake tashi a zuciya mai tushe kare da ke sakire shi ki kama ganye tunda Allah ya baki wanda ke kunnar ki bai san kukan ki ko kwada muwar ki mai yawan zancen ki Mayawan kallon ki masoyan